Jim kadan bayan kammala taron manema labarai a nan Abuja. Na tambayi jagoran tawagar da zababban shugaban kasar Gambia Mr. Adama Barrow ya turo Nigeria. Ko me ke tafe da su?
My name is Mai Ahmed Fati. I'm the leader of the Gambia Moral Congress, GMC.
We are officially here. Sunana Mai Ahmed Fati, ni ne shugaban jam'iyyar Gambian Moral Congress. Muna nan ne a hukumance don marawa hukumar da shugabannin kasashen yammacin Afrika suka yi. Da aka tura wasu shugabanni zuwa Gambia kuma suka dawo da jawabi wannan mako da ya kare. Inda shugabannin suka zauna don tattauna wannan batu. A matsayin mu na masu ruwa da tsaki, zababban shugaban kasar Gambia Mr. Adama Barrow ya ga dacewar dole ya turo mu zuwa nan Abuja don mu sa ido kuma marawa kokarin na ECOWAS
to send a delegation to Abuja to be around in order to be able to support that process.
Na kuma tambayi Ahmed Fati koyaya batun rade-raden da ake cewa shugaba Barrow zai gurfanar da shugaba Yahaya Jammeh da zaran ya karbi mulki.
Let me make it categorically clear. President elect Barrow has never threatened anybody. He has never threatened President Jammeh. He has never.
Bari in fada ma karara. Zababban shugaban kasar Gambia Mr. Adama Barrow bai taba yi wa kowa barazana ba. Bai kuma taba yi wa shugaba Jammeh barazana ba. Bai kuma taba gaya wa kowa cewa zai gurfanar da shugaba Jammeh a gaban kuliya ba. Kurakuran da shugaba Jammeh ya tafka ba shike gaban mu ba. Damuwar mu shine ciyar da Gambia gaba. Mu amshi mulki kamar yadda ƴan Gambia suka zabe mu domin mu yi wa ƴan Gambia hidima.
He's on moving the Gambia forward. Take over power as granted by the voters of the Gambia and do the business of the Gambia.
Ko yanzu idan dukar rashi bai sa shugaba Jammeh ya amince ya mika mulkin cikin ruwan sanyi ba. Idan har kasashen yammacin Afrika suka yanke shawarar amfani da karfin soja domin kawar da shi da kan mulki. A matsayinku na jagororin kawancen jam'iyyun Gambia za ku goyi bayan haka?
We are convinced that the transition is on course and that come January 19 the Gambia will have a new president sworn in.
Muna da yakinin shirin mika mulki mai yiwuwa ne. Ranar 19 ga watan Janairun shekara ta 2017 Gambia za ta samu sabon shugaban kasa. Ba ni da shakka akan wannan. Mai girma zababban shugaban kasa Mr. Adama Barrow zai kare karagar mulki.
President elect Barrow will become his excellent the president of the Republic of the Gambia.
Kalaman Mai Ahmed Fati shugaban jam'iyyar Gambian Moral Congress jagoran tawagar da zababban shugaban kasar Gambia Mr. Adama Barrow ya turo Nigeria kenan. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.